barbe sanace akwai hadari gaban mai hankali ko yamma yake hari shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tuna tuna allura take hujja tace da ƙarya hatara shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tuna tuna allura take hujja tace da ƙarya hatara al'ummar ƙasa akwai hadari gabal kasa akwai hadari gabal
tam
kasar goma mutun tamkata kafin ku ganna kwasha wahala amma idan kira nayi yo mata woka ganna baka da matsala buhuna yan jari do kun zo amma cikin ku ba mai bandala tamba da samiya da kamanti honorable kwalam na gagara shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tuna tuna allura take hujja tace da ƙarya hatara nazo gida buƙatar hutu ku ko kuna ta faman tambaya ku taimaka in san menene kullum kuke ta faman bibiya ku tambaye ni ko menene yau ne da ku a san wa zai iya shi mai abin fade baya fada an ce kurewa ƙarya hallara shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tuna tuna allura take hujja tace da ƙarya hatara an ce a zamanin mulkinka ka tattare kuɗi ka handama ka tattare asusun gwamnati ka tara dukiya ya tudun sama har kwanaki fari da waziri tace kawo nan ka sun zama rigima domin da hankali ko anyaya zaka shuka wannan yaudara shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tuna tuna allura take hujja tace da ƙarya hatara an ce a zamanin mulki na ka baka barin takwan a halaka kakashe ɗan jaridu da yawa ka halaka waɗansu akan haka ko malami idan ya yi tattaka agoba sai ya kwana uwar ɗaka abinda duka so shi ne kake ba mai musunsa ko mai ƙagara shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tuna tuna allura take hujja tace da ƙarya hatara an ce a zamanin ka kan cin hanci da rashawa ka shahara ga kamar shankatan an ware ɗan kwangila ya zo ya yi shatara cin hancin da za a baka ka karɓe in babu maka na iya yin jira ɗan kwangila ya baka ruwan dala kai ko ka ba shi aikin bajira shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tuna tuna allura take hujja tace da ƙarya hatara na gangaro bayanin nefa nan ma akwai kuɗin da kama maya kala kume kuɗin ba nefa gajen ka zo da shi don saisaya kai ne Hassan Husainin naka yace manya manya zai bada haya kai ma kamar baka aika ba amma sai kisa idan ka ji zungura shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tona tona allura take hujja tace da ƙarya hatara dan kasuwa kamar wani sarki order ka babu mai buɗa maka ko mai kazo da shi an sahale kayan ka babu mai buɗa maka a haka an shigo da makamai kasar ga babu mai tamka maka kayan ka kai kake da farashi ba mai kiraya ce ma hatara shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tona tona allura take hujja tace da ƙarya hatara an ce a zamanin ga kuɗaɗe dan tsaron ƙasa akan su kamalaya security suna neman ceto su koma tan gurin mutuwa kira kai ko kana ta yin wanda ka dubu ɗaruruwa na yin bara kowa yana gudun cetar rai wasu ka gansu ba ko sutura shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tona tona allura take hujja tace da ƙarya hatara an ce da rijiyoyin fetur ka mallake su ya maganar tage an ce da kamfanonin bogi na mai sun fi goma ya maganar tage to ya kai kai wa kai lasisin oil block abun waya yake saƙon hatsin bara faufau ne mai hankali yake sa ankara shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tona tona allura take hujja tace da ƙarya hatara an ce a can ƙasashen turai akwai ajiyar ka mai tarin yawa kuɗin ƙasar ka ne ka kwashe ka kai su can suke amfanuwa ƙasa ƙasa idan an duba akwai kadara ka mai tarin yawa ka ji su tambayoyin namu amsa mu gane wanda ya gagara shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tona tona allura take hujja tace da ƙarya hatara shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tona tona allura take hujja tace da ƙarya hatara shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari da tona tona allura take hujja tace da ƙarya barbesa nace akwai hadari gaban mai hankali ko yamma yake hari
More music
al'ummar ƙasa akwai hadari gaban